Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 3 ga watan Yuli na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Safinatu Sada Sudangi da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai. Ana ƙara nuna damuwa dangane da yunkurin Koriya ta Arewa na ƙara ƙarfi maimakon warware cibiyar ayyukanta na nukiliya da kuma kera makamai masu linzami. An kama tsohon Prime Minister kasar Malaysia Najib Razak dangane da wani abin fallasa na biliyoyin dala da ya shafi kudin gidauniyar raye kasa da ya kafa lokacin da yake bisa karagar mulki. Kwararrun nikayya a teku sun ba matasa 12 'yan kwallon kafar kasar Thailand da kuma mai horar da su da suka makale a wani kogo. Kwayoyin magunguna masu ƙara ƙarfi yayin da ake tunanin hanyar da za a maida su gida. To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaruruwan masu zanga-zanga sun toshe kofar shiga Majalisar Dokokin Najeriya yau Talata akan kasafin kuɗin shekarar nan ta 2018. Ga irin abin da suke cewa.
Mu talakawan Najeriya mu muka zabe su akan sigiman ayyuka kamar yadda suka fito da wani abu wanda ake kira cushe a cikin kasafin tsarin kuɗi. Wannan cushen mu a gurin mu sata ce, damfara ce, tunda mu bamu zabe su akan su wannan ba.
Za ku ji ƙarin bayani. Bayan haka, za ku ji rahoto akan taron da ministocin tsaro a ƙasashen yankin Sahel suka yi akan yadda za a magance ƙalubalen da ya addabi yankin. Za kuma ku ji cewa Bankin Duniya da gwamnatin jihar Niger sun kaddamar da shirin samar da hanyoyi a jihar ta Niger. Muna kuma dauke da rahoto akan rikicin da ke faruwa a jam'iyyar CPR inganci a can jamhuriyar Niger. Kamar kowace ranar Talata yau ma za ku ji shirin noma tushen arziki wanda Safinatu Sada ta shirya za ta kuma kawo. Amma yanzu sai a gyara zama, Safinatu ta shirya za ta karanto labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ana nuna damuwar ganin Koriya ta Arewa tana ƙara ƙarfi maimakon warware cibiyar ayyukanta na nukiliya da makamai masu linzami. Sakataren Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka Mike Pompeo a wannan makon zai kai ziyara ta uku zuwa Pyongyang. Ziyarar tasa ta biyo bayan tattaunawar da aka yi ranar Lahadi a yankin Koriya da aka haramta gudanar da ayyukan soja tsakanin jakadin Amurka a ƙasar Philippines Song Kim da 'yan ƙasar Koriya ta Arewa. Wannan shine karo na farko da jami'an kasar Amurka da na Koriya ta Arewa suka gana tunda shugaban Amurka ya tattauna da takuran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a ranar 12 ga watan Yuni a Singapore. Trump a kwanan nan ya bayyana cewa babu sauran wata barazana ta makaman nukiliya daga Pyongyang biyo bayan nasarar da aka samu akan tattaunawarsu da shugaban kasar Koriya ta Arewa. Hotunan tauraron dan Adam da jami'an leken asirin Amurka sun karyata wannan tabbacin, inda suka nuna shaidar ayyukan kwanan nan a wurare da dama na sirri a ƙasar Koriya ta Arewa wanda ke da alaka da samar da ma'adanan uranium don kera makaman nukiliya. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce ƙasar Amurka ba ta da wani shiri a yanzu na ɗaukar mataki akan ƙungiyar cinikayya ta duniya, amma ya yi gargaɗin ɗaukar mataki idan ba a kyautata mu ƙasar ba. A lokacin da yake magana a ofishinsa na gudanarwa, wato Oval Office, tare da Prime Minister Dutch Mark Rutte, wanda ya kai masa ziyara, shugaban ya ce ƙungiyar cinikayya ta duniya ta saka ƙasar shi cikin wani yanayi.
I hope they change their ways. They have been treating us very badly for many, many years, and that's why we were at a big disadvantage.
Ƙungiyar cinikayya ta duniya bata kyautawa Amurka ba. Ina fatan za su canza hanyoyinsu. Suna musguna mana shekaru da yawa, shi yasa ba mu jituwa da su. Kuma babu abin da muke shiryawa a yanzu, amma idan suka ci gaba da aikata hakan, za mu yi wani abu a kai. A halin yanzu jami'an gwamnatin Trump sun karyata wani rahoto da ya ce Fadar White House ta shata wani daftari da zai ba shugaban kasar izinin tsaida kudin haraji wanda baya cikin ikon kungiyar cinikayya ta duniya. Kundin mai yiwuwa ne ya fuskanci adawa daga 'yan majalisa waɗanda suka hada da 'yan jam'iyyar Trump ta Republican, wanda hankalinsu ya tashi dangane da barazanar ƙara kuɗin haraji da nufin hukunta abokanan cinikayya Amurka, waɗanda suka hada da barazanar ƙara harajin kashi 20 cikin 100 ga masu shigo da motocin tarayyar Turai. An kama tsohon Prime Minister ƙasar Malaysia Najib Razak dangane da wani abin fallasa na biliyoyin dala da ya shafi kuɗin gidauniyar raya ƙasa da ake kira IMDB. Majiyu sun ce jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ne suka kama Najib a gidansa yau da safe. Gobe Laraba ake kyautata zaton tuhumar tsohon Prime Minister. Ana zargin Najib da laifin wawurar kuɗin gidauniyar ta IMDB da ya ƙirƙiro lokacin da yake mulki. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta bayyana cewa an wawura dala miliyan 4,500 daga gidauniyar ta IMDB, waɗansu kuɗaɗen kuma a bankunan ajiyar Najib. Wannan abin fallasar ya janyo mummunan kayi da jam'iyyar National Front Coalition ta Najib ta sha, wanda ke mulkin ƙasar Malaysia tunda ta sami 'yancin kai a shekarar 1957. Najib ya musanta zargin. Labarun duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin ƙasar Austria ta faɗa a yau Talata cewa a shirye take ta aiwatar da kare kan iyakarta, duk da yake bata bayyana yadda za ta yi hakan ba idan ƙasar Jamus ta kafa dokokin shigar bakin haure masu tsauri da ta sanar jiya Litinin. Wani bayani da ya fito daga gwamnatin ta Austria ya ce a shirye take musamman don ɗaukar matakan kare kan iyakokinta na kudu, waɗanda suka hada da na ƙasar Italy da Slovenia. Gwamnatin haɗin gwiwa ta ƙasar Jamus ta samu saɓanin ra'ayoyi akan matsalar ta bakin haure, inda ɓangaren Angela Merkel suke nema a sassauta, yayin da abokananta na haɗin kan Bavarian suke gardamar a tsaurara rama waɗanda za su shigo ƙasar. Bayan sa'o'i ana tafka muhawara, an tsaida yarjejeniya akan tsarin da kowane ɓangare ya amince da shi. Yarjejeniyar ta yi kira da a gina wuraren zama wanda zai rike waɗanda ke neman mafaka a yayin da suke jiran sakamakonsu. Idan aka gano sun riga sun nemi mafaka a wata ƙasar Turai ta daban, za a maida su ƙasar da suka fara neman mafakan, ko Austria idan aka sami amincewarta.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gamayya kungiyoyin fararen hula ne daga jihohi 19 na arewacin Najeriya suka yi zanga-zangar lumana a kofar shiga Majalisar Dokokin Najeriya yau Talata, inda suka yi dafifi suka hana a shiga akan abin da suka kira cushe da 'yan majalisar suka yi a kasafin kuɗin bana. Ga rahoton Madina Dauda.
Bayan 'yan kungiyoyin suka dinga waƙe-waƙe da raye-raye a ƙofar Majalisar Dokokin Najeriya a lokacin da suke zanga-zanga kenan akan batun da suka kira shi cushe a kasafin kuɗin na bana. Kabiru Ishaq Sa'id yana ɗaya daga cikin shugabannin gamayyar kungiyoyin.
Mu talakawan Najeriya mu muka zaɓe su akan shugaban ayyuka, amma abin da suke yi ya sha sabanin abin da mu talakawan Najeriya muke so. Misali, kamar yadda suka fito da wani abu wai da ake kira cushe a cikin kasafin tsarin kudi, wannan cushen mu a gurin mu sata ce, damfara ce, tunda mu ba mu zabe su akan su wannan ba.
Akan wannan batu na kasafin kudin bana dai an dauki tsawon lokaci ana gutsuri tsomi tsakanin Majalisar Dokokin Najeriya da kuma fadar shugaban kasa, har ya zama na nuna yatsa akan 'yan majalisar, inda aka yi zargin sun yi cushe na yawan kudi biliyoyin naira kusan 176 domin kansu ne kawai. Abubakar Abdullahi ya yi wata takakkiya ne daga jihar Borno.
Hanyar garinmu wallahi kilomita 40 ne da kasar awadi da damuna mota ba biyu wannan wajen. Taron da muka yi ma anan yanzu gaba gide mu shine kawai abin da muke bukata, dogara da sarki kawai musu soka, saboda ba sa son cin gaban al'ummar Najeriya, kawai soka ba mu tare da su. Sayawa yana sufan da kuma da kwanza.
Ganin cewa a shekarun baya ma an yi irin wannan zargin akan 'yan majalisar, har da kai ga dakatar da wasu 'ya'yan majalisar irin su Abdulmumin Jibrin, ɗaya cikin shugabannin kungiyoyin Ibrahim Garba Wala wanda aka fi sani da IG Wala, yayi tsokaci.
Mun je bincike, mun yi bincike, mun gane cewa 'yan majalisa ba aikin suke yi ba, sai dai su zo da hikima a zo a sace kuɗin a kwashi kudin a bar mutane ba ai aikin ba shekara nawa ake constituency ko jahajiya kin taba ji akwai ranar da majalisa ta taba zama saboda su dai su bi biyan ayyukan constituency ko jahajiya su ga cewa irin ga nasarori da suka samu ga kuma kalubale da suka samu sun taba yi ba su taba yi ba
a lokacin daukan wannan rahoto dai babu wani dan majalisa da ya fito ya karbi masu zanga zangar ko kuma yi musu jawabi abin jira a gani shine irin matakin da majalisa za ta dauka akan irin waɗannan korafe-korafe da a halin yanzu ke neman ya zama kalubale a gare su Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Madalla a gaida Madina Dauda Ministocin tsaron kasashen yankin Sahel sun gudanar da wani taro a Nigeria inda suka duba hanyoyin da za a bi don magance rikice-rikicen da suka addabi yankin musamman talauci Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya na da ƙarin bayani
Taron ministocin tsaro na kasashen yankin Sahel da suka gudanar a Abuja ya ƙara fito da batun illar da fitinar da ta kai ga kashe shugaba Muammar Gaddafi na Libya ta haddasa inda ƴan ta'adda da makamai suka bazu a kasashen yankin a tazanantar kashe-kashe a Benue ma a bayanin shugaba Buhari ba zai rasa nasaba da irin waɗannan ƴan ta'addan ba ministan tsaron Niger Muntari Kalla ya bayyana yadda abun takeicin ke shafar tsaron yankin
kushewar ƙasar Libya ita ta kawo sauki ga ƴan ta'adda sun kawace cikin kasashen suke ba mu wuya matso ana shawara da ake gamawa da mutanen Libya to muna ganin bancin mun samu sauki ga kasashen mu kuma za mu samu sauki daga inda matsalar ke zo mana mu hari kenan nake alfa'arin wannan haduwa da mun ka samu mun kai tare da duk waɗannan kasashen kasan Sansad kumiya ce wadda an kai tun shekarun baya da Libya ta samu matsala an ka samu kamar ta dan kwanta yanzu ne ta taso saboda muna ganin matsalolin da muka fuskanta ta wannan kumje muna iya mu zanki zamna muna yin shawara kan mu ci kan matsalolin da suka addabe mu
ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali a nasa bangaren ya ce ba tura jami'an tsaro ne kadai zai taimaka ba akwai bukatar inganta rayuwar al'umma ta hanyar shugabanci mai nagarta
dukkan su dai an duba aka zagaya aka gama dai magana shugabanci ne in ba a gyara shugabanci na gari ba mutane kowa ya san cewa ana yi da shi in ka duba su kauyuka shekara 35 ba su san ma akwai gwamnati ba wasu wurare to yana cikin abubuwan da muka yi magana na maganar lecture din karshe da su ma kasashen irin waɗannan su Niger da sauransu masu duba jama'a a tallafa wa talaka
Bala Muhammad Maradun daga Zamfara ya ƙara ƙarfi kan wannan matsaya da nuna lalle talauci yana daga ginshikan samun miyagun iri
dan in har ka samu mutum aka ce da kai dama na farko bai karatu ba jahili ne baya da wani takamamman abun yi me yadda zai iya aikata maka ba dan kalilan wani abu zai iya provoke nasa ya kashe balantana harkar nan yanzu da ta riga ta zama ruwan da ta harkar shaye-shaye mutanen nan za su yi shaye-shaye shine kadai da samu sai aikata irin wannan amma duk mutum da yake cikin hankalin sa yana da abun yi yana da iyali yana da mutunci a idon al'umma baya za a iya zama ainihin dabba don wannan irin al'ada al'ada ce irin ta dabba in ba dabba ba ba wanda zai iya wannan ka zo mutumin da bai baka fada da shi bai dau kayan ka ba ba wani abin da ya hada ka tsakanin ka shi ka zo kawai ka bude masa wuta ka kashe shi wannan aka tambaye ka kai me yasa ka kashe shi ba za ka iya bada wani dalili me yasa ka kashe shi ba shi kansa aka tambaye shi me wani laifi ya aikata aka kashe shi ba zai ce maka ga wani abin da shi ya aikata kafin aka kashe shi ba
wani kalubalen shine hucewa kan matafiya da basu jiwo basu gani ba da miyagu ke yi sakamakon wata fitina a kauyuka irin wannan dai kan sanya ayar tambaya shin jami'an tsaron da ke tsayawa kan manyan hanyoyi na da tasiri kuwa fiye da haddasa jinkiri ga matafiya da neman na goro Nasiru Adamu El-Hikaya murar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya Bankin Duniya tare da gwamnatin jihar Niger a Najeriya sun kaddamar da aikin samar da hanyoyi a yankunan karkara masu tsawon kilomita 403 a sassan kananan hukumomi 12 da ke cikin jihar. Wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoton.
Jagoran shirin samar da hanyoyin yankunan karkara a Najeriya da ake kira RAM Injiniya Obandoma Ularamu ya ce ana sa ran kammala aikin ne daga nan zuwa ƙarshen shekara ta 2019 kuma bankin duniyar zai kashe dalar Amurka miliyan 60 a ƙarƙashin wannan shiri. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello shine ya kaddamar da aikin hanyar da ta tashi daga garin kamfanin Bobi zuwa Bangi hedikwatar karamar hukumar Mariga ga abin da yake cewa
mun kaddamar da wannan aiki a kamfanin Bobi zuwa Bangi a yau duk wanda ya saba bi wannan hanya ya san mutanen da ke karkara bisa wannan hanya suna cikin wahala. In ka tashi daga kamfanin bobi za ka bangi, in kai sauri kai awa 4 tafiyar da duka bai kamata ya wuce minti 40 ba ko awa 1. Saboda haka lalle yau mun yi mutakan murna tun ana labarin za a yi hanya, yau gashi za a yi hanya tsakanin kamfanin bobi zuwa bangi.
Kwamishinan gona na jihar Niger Alhaji Haruna Doku ya ce sun fara bayar da naira miliyan 200 a karkashin wannan shirin.
Muka saman bayar da naira miliyan 100 na bara da na bana 100 miliyan 200 kenan.
To yanzu na tabbaci za ku bai wa jama'a cewa lalle wannan an fara ba za a tsaya ba.
Shi wannan hanyar da yake hadin kai ne tsakanin jihar Niger da bankin duniya babu yadda za a iya tsaya da izinin Allah. Muna da kudin kasa da zaran kamfani ya nema za mu bashi.
Wannan hanyar dai da ta tashi daga garin na kamfanin bobi zuwa garin na bangi na da matukar tasiri musamman ga manoma wajen fitar da amfanin gona ga abinda wasu daga cikin mazauna yankin ke cewa.
Alhaji Alimai mai kasuwan Garba, muhimmancin ta gaurin mu wallahi in abu ya faru wanda an samu rashin lafiya sai a rasa yanda za a dauko su, sai an yi hito, yau gashi Allah ya kawo mu ga hanya da za a yi, mun ji dadi.
Kuma na hudu son Musa kasuwan Garba, na yi kowa farin ciki a wannan majalisar government domin na tuna ta da nake majalisa daga 2007 zuwa 2011 ba irin gwamnati da ban yi ba, har ya kai fage an sa wannan hanya so biyu a cikin kasafin kuɗi na shekara 2010-2011, amma Allah bai kadar an yi ba.
Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya masu fama da matsalar rashin kyawun hanyar motoci, al'amarin da masana tattalin arziki suka ce yana kawo cikas wajen bunƙasuwar kasuwanci. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda rikicin cikin gida ya barke a jam'iyyar CPR Inganci bayan da shugabanta na ƙasa baki ɗaya Kasim Muftar ya ce ya rushe kwamitin gudanarwar jam'iyyar a reshenta na Yamai, yayin da waɗanda matakin ya shafa suka ce ba za ta saɓu ba. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rashin gamsuwa da halaccin hanyoyin da shugaban jam'iyyar CPR Inganci Kasim Muftar ya bi wajen ɗaukar matakin rushe kwamitin gudanarwar jam'iyyar a reshenta na Yamai ne ya haifar da takun saka a tsakaninsa da wasu gaggan makarraban jam'iyyar a yankin Yamai. Ibrahim Garba Barmu da ke shugaban wannan jam'iyya a gundumar Yamai ta uku ya gaya wa manema labarai cewa
ba wani takarda aka bamu ba, ba wani aka turo sako ya gaya mu ba, mun gani ne a yanar gizo-gizo ana ta yaɗa bayanin. To sai muka ga wanga abin ya zama tozartawa, kenan ya kamata mu gwada rashin yardanmu. Wajibi ne mu hito mu sanar da al'umma ga halin da jam'iyyar CPR Inganci take ciki a yanzu. Kaman hali ne ake ciki na kama karya, ba ta cikin tafarki na demokradiyya kwata-kwata.
Wace hujja aka baku wajen ɗaukar matakin rushe kwamitin na Yamai da ku bayani?
To babu wata takamaimiyar hujja da aka bamu, babu wani cikakken bayani, ban ma sani muka yi ba.
Girman matsalar da ake ciki a yau a CPR Inganci wani abu ne da ke barazanar tarwatsa wannan jam'iyya, inji shugabannin reshen Yamai. Dalili kenan da suka buƙaci kwamitin koli ya dakatar da shugaban jam'iyyar daga mukaminsa.
Ba mu yarda da wannan rushiya da aka yi ma biranmu ba. Mu ma muna kira ga magabatan jam'iyyar nan na koli su dakatar mu da jagorancin shi har lokacin da aka daidaita wannan tafiya. Sannan kuma muna kira gare su su gaggauta kiran taron gaugawa na kongre domin a zaɓi magabata waɗanda ya kamata su ci gaba da jagorancin jam'iyya bisa kan tafarki na demokradiyya.
Shugaban reshen wannan jam'iyya a gundumar Yamai ta biyu Adamu Garba wanne aka sanar cewa an kora kwata-kwata daga jam'iyya ya lashe takobin kalubalantar wannan mataki.
Cigewar da an kai man Yamai saboda an san Yamai ta san sirrin komi bisa ga takardun farti, kuma Yamai ta san duka cuku-cukun da an kai. Da muka fito daga Zandar muka zo aka dawa aka sa wannan committee wanda zai kula da takardun da za a zo a yi deposit, tunda mu delegate da aka kai mu ba mu sinye bisa kowace takarda ba.
To ya zance an kore ka da kai da magoya bayan ka, ya ka koru?
Ha ba malam, haka kawai party kamar na gado nashi ne shi dai sai rubuta takarda wa aka ba takarda ka mani. Ni ban koru ba, ni dan Inganci ne 100%. Ina jin kotu dake ya cige ni cikin Inganci, parce que reglement dai ne ake bi ko a hidda to ba mu da ita to shikenan dada dan ina fufafu ban sa aikin da nake ba sai wani ya rubuta takarda ya turo ta wazar ni ya ci min mutunci ya kamata in kai karashi
shugaban jam'iyyar CPR inganci na kasa Kasu Muktar da na kira ta waya ya bayyana cewa ba zai ce komai ba akan wannan batu wanda a cewar sa ba shi da muhimmanci a wurin sa Hasalima ya hana in ambaci sunansa cikin wannan rahoto duk da cewa na fahimtar da shi cewa ka'idar aiki bata yarda da irin wannan bukata ta sa ba Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 11:20 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safinatu Sadisu dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka A wannan makon za ku ji ci gaban tattaunawar da wakilin mu Hassan Maina Kaina yayi da Malam Musa Labaran Wamba Auditor General na Federation of Agricultural Commodity of Nigeria akan wani shirin baiwa manoma bashi da ake kira Anko Borrower ga ci gaban hirar tasu
Idan za a biya kudin abin da nake son na fahimta shine Idan misali a ce an baka taki an baka injin ban ruwa an baka iri an baka kudin gyaran gona mukaddara ce an baka komai da kuma naira 500 to a ƙarshen damuna idan kai noma shinkafa ko gero ko ribi ko dawa ko masara ko wani abu idan zaka biya bashin zaka ɗebi buhun shinkafa ka zane ko buhun ribi ko gero ka zaka biya da shi ne ko kuma a'a zaka je ka sayar wannan amfanin da ka noma a kasuwa kuɗin da ka sayar din sai ka biya bashin da shi ta yaya mutum zai biya wannan bashin da aka bashi
eh to yanda ake iri wannan shirin shine lokaci girbe in aka girbe kayan gona za a zo da kamar inda na gaya maka akwai wanda zai anko borrower akwai wanda akwai off taker wanda ya riga yayi akai cewa duk kayan gonan nan aka fito da shi shi ya bada ya imani zai doka zai biya kudin su to in aka zo wannan lokaci sai a kawo kayan gonanka a kawo lissafi abinda aka baka sai a zo a ce to ga kayan gona in aka zo da shi an shirya sai a duba nawa ne kosin a duba kuma menene riba da ya hau kai to riban da ya hau kai shine za a ba manomi
to idan kuma muka duba irin shirye-shiryen ayyukan gona da a baya aka fito da su a Najeriya da kuma wannan shirin na Anko Borrower menene bambancin shi wannan shiri da sauran shirye-shiryen tallafin aikin gona na baya
yawa wannan tambaya yana da kyau kwarai da gaskiya bambancin su shine na farko shi wancan da an dinga jaraba ka san akwai abin da muke cewa research findings inda bai faru akan tashi a dan bincike a tabbatar menene ne makasude yi rashin nasara wannan tafiya to an bincike an gano cewa mafi yawan mutane in aka ba su kuɗi ba noman suke yi ba sai su mai da shi wani hanya sai su bi da shi ta wani hanya shine an zo na an yi lissafi har da mu ma a ciki an yi lissafin muka gani cewa eh tunda ya zama haka kada dinga ba manoma kuɗi su dama manomi na kwarai shi abin da yake so kayan da zai yake gona ne da shi saboda haka a saye masa kayan gona mun gani to mun gwada haka mun gani an yi nasara shi yasa muna so a ci gaba da shi
na'am ya wato shi yanzu wannan shirin an riga an fara shi ne ko kuma yanzu ne ake kan fara shi
eh kamar dai farawa dai mun fara an riga an fara ka san abin da nake so ka gane shi ne an fara jaraba shi a Kebbi State na dan wani lokaci kamar 2016-2017 ba a yi nasara ba to da muka bincike mun dubo mun gano cewa abin da ya sa ba a yi nasara ba masu zuwa da kayayyaki da za a sayar ma manoma in dai an sai ko da taki ne an sai a kai 5,000 za su zai su ce 10,015 in dai kaya kamar feshi haka wanda za a sa a gona sun kage kudin mun gano cewa ashe akwai wadanda za a ce wannan ya sayo ya kaya ba middleman an dinga yi haka to shi ne to yanzu yanda shirin da muka yi shi ne mu samu ainihin masu masu kasuwanci iri waɗannan kayayyaki mu zo mu zauna da su ba wai su za su je su karbo aro bane su zo su ba wani wani zo to a haka din yanzu an dinga gani mun gano cewa ta haka din ne kudi kayan yayi yawa ya hauso
eh wato in na fahimce ka ana so ai waje da yan ciwaciwa
yawa yan ciwaciwa ma kenan
na'am wannan shiri ne tsakanin mai bada rance da mai yin noma
kawai
to idan muka duba yadda kuka fahimci cewa wannan shirin kamar shine abin da yafi dacewa ga manoma a Najeriya misali shirin nan an dauke shi ne za a aiwatar da shi na wani lokaci a matsayin gwaji ko kuma a kudaga kun gwada kun ga cewa lalle kulli yana biyan kudin sabulu kurin za a ci gaba da shi a yanzu haka
eh to a tafiya da muke yanzu muna imani cewa za a yi nasara inda aka bi daidai da an riga an shirya don mun jaraba shi ya yi nasara to shi ne yanzu muna gani in Allah ya yarda da shi za a ci gaba
idan muka duba duk wani abin da ya shafi rance a Najeriya akwai abin da ake kira collateral wanda za ka kawo a matsayin abin da zai zama kamar lamuni ko jingina kafin ka samu wannan bashi din a wannan shiri na an ko borowa da ake ta ba wa manoma tallafi kuna karban wannan collateral din ne ko kuma ya ake tafiyar da shi
eh to dama amfani ayi abu a kungiya ce kenan na farko a kanana karkara haka yanda muke yi shine akwai abin da ake cewa cooperative groups suna dan kungiya kanana haka ta waje kungiyoyin nan ne za mu samu guarantee mu apex body na kungiyoyin za mu samu garanti cewa wannan mutanen suna aikin gona ne kuma ga group nasu in muka samu iri wannan bayani da su ne muke aiki saboda zance collateral din na dama tun daga farko shine hana manoma samun kudin noma to don iri wannan collateral din na shine aka yi wannan shiri na an kobra
Madalla Malam Hassan Maina kaina mun gode kwarai masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban tattaunawar ta su yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wanda ta hada mana sauti ni Safina ta Sada Sodangi ke cewa a huta lafiya jama'a masu sauraro ku yi mana aikin gafara ba za mu samu damar karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ba amma kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya Kwararren niƙaya a teku sun ba matasa 12 'yan ƙwallon ƙafar ƙasar Thailand da kuma mai horar da su da suka makale a wani kogo ƙwayoyin magunguna masu ƙara ƙarfi domin taimakon su murmurewa yayin da ake tunanin hanyar da za a maida su gida. An samu matasa 12 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Thailand da mai horar da su da rai cikin wani kogo kwanaki 10 bayan sun ɓace. Jilit nan gwamnan London Siang Rai Nakstrong ya faɗa wa manema labarai cewa mun samu dukansu 13 lafiya mun yi tafi dukanmu muna murna sun tagayyara ainin bayan shafa kwanaki 9 babu abinci amma suna nan lafiya sai dai kananan ciwuka da suka ji kawai su waɗannan matasan 'yan shekara tsakanin 11 zuwa 16 da mai horonsu mayakan ruwa na musamman ne suka same su makale cikin kogo jiya Litinin A wani rahoton bidiyo mai tsawon minti 5 da masu aikin ceton suka ba kafofin watsa labarai an nuna matasan sanye da kayan wasansu suna zaune a ƙasa kusa da makekin ruwa da alama hasashen fitarar masu aikin ceton yana kashe musu ido
Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin A madadin Safina ta Sara Sodangi da tsaya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Rob McLean. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.